بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب. اللهم يا ربنا إذا عليتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Zamu faro daga farkon littafin, shi littafin da zamu karanta shine Riyadus Salihin, wanda al-Imam an-Nawawi ya rubuta, wanda shi al-Imam an-Nawawi malami ne wanda Allah subhanahu wata'ala yayi albarka, yana cikin malaman ƙarni na bakwai na hijira annabi alaihi salatu wassalam. Kuma ya fara abun al'ajabi tun yana shekara 19. Sannan shi al-Imam an-Nawawi an ce a zamaninsa ana kwatanta shi da al-Imam al-Hasan al-Basri da al-Imam al-Sha'bi da Qatadah ibn Du'ama, suna daga cikin manyan malamai na tabi'una a ƙarni na farko. A zamaninsa ana kwatanta shi da su irin albarkar da Allah ya masa. Saboda haka ya rubuta littattafai shi al-Arba'un an-Nawawiyya, to kuma ya rubuta wannan Riyadus Salihin, wato kamar in an ce Riyadu ana nufin dausayi ko dausayi na mutanen kirki. Amma hadisan da ya kawo wanda suka yi takarijin ko suka yi takarijin hadisin suka fitar da su, wanda ya amfani da su a littafin shi ne al-Imam al-Bukhari, ya yi amfani da al-Imam Muslim, da akwai Abu Dawud al-Sijistani, akwai at-Tirmidhi, akwai an-Nasa'i, akwai Ibn Majah, akwai al-Imam Ahmad ibn Hanbal, akwai kuma al-Hakim. Wannan su ne malaman da suka yadda mukharrij al-hadith Allah ya amfani da su. Saboda haka ya fara buɗe littafin sa da wato basmala da kuma hamdala da kuma bayane masu alfarma. Dan haka al-Imam an-Nawawi abin da ya rubuta shine bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahil wahidil qahhar al azizil ghaffar mukawwiril layli 'alan nahar tazkiratan lil qulubi wal absar wa tabsiratan li zawil albabi wal i'tibari allazi ayqaza min khalqihi man istafa fa zahadahum fi hadhihi ad-dari wa shaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkari wa mulazamatil itiaz wal iddikari wa waffaqahum lid-da'abi fi da'atihi wa ta'aqqubi lidaril qarari wal hazari mimma yusahiduhu wa yujibu daral bawari wal muhafazati ala zalika ma atagayuril ahwali wal adwari ahmaduhu ablagha hamdin wa azkahu wa ashmalahu wa anmahu wa ashhadu alla ilaha illa allahul barrul karimu ar raufur rahimu wa ashhadu anna sayyidana abdu muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratin mustaqim wa da'i ila dinin qawimin salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala sa'irin nabiyina wa ali kullin wa sa'ir salihin. Wanda ita ce addu'a da'i farko, yana ce alhamdulillahi, godiya ta tabbata ga Allah al-wahidi makadaici fi zatihi wa fi sifatihi wa fi af'alihi, shine al-wahid. A zatinsa shi kadai ne tunqal, a siffarsa shi kadai ne tunqal, a aikinsa shi kadai ne tungwal. Sannan sai ya ce al-qahhar, wanda irin jayi dukkan halittarsa gaba daya da iko, ya dora wa kowa abinda zai dora masa ba mai motsi sai da izininsa, shine al-qahhar, wanda ya halicci sama ya halicci ƙasa ya gama daidaita su kuma ya ba su umarni itiya dau an aukar han ko kun ki ko kun so ko ce ta tsaya inda nake so. Qalata ataina da'iina, yace mun ji kuma mun bi ba tare da tilas ba, kawai mun bi ka inda kake so. Shine al-qahhar, mai rinjaye, kuma rinjayensa komai yana isa rinjaye bawa. In ka lura yanzu ko in muka lura, daga cikin kahariyarsa da ya dora guda daya shine ciki. Duk halittar da ka sani ya rinjaye ta da ciki kawai, ba wacce ta isa ta yi masa tawaye. In asuba ta yi gobe, in ka fita waje daji za ka ga tsuntsaye suna ta fita daga sheka, suna tafiya gurin neman koto. Za ka danda dabbobi na daji suna ta fita, dabbobin gari, mutane, za ka ga kowa da safe, wani ya gabar, wani ya yamma, wani ya kudu, wani ya arewa, wani ya tafi gona, wani ya tafi ofis, wani ya tafi kasuwa. Duk me ake so saboda abinda za a kai baki ya shiga ciki. Ba wanda ya sai da Allah na yi tawaye ban ba a isa ba a tankwasa ni da wannan sai abinda na ga dama. Ya tankwasa bawa kowane iko kwaro, ya tankwasa shi da wannan, shine al-qahhar. Sannan al-aziz, wanda yake buwayeyi, babu wani abu da ya gagare shi, ba wanda zai zo ya tsare shi akan abin da yake so zai yi, ba wanda zai iya hana shi abin da yake so zai yi, shine al-azizu. Sannan sai ya ce al-gafaru, ko mai yawan gafara, mai suturta laifuffuka, ya kuma kauda kai akan su. To anan sufofin da ya faɗa fa guda hudu ne: al-wahid sufa ce, al-qahhar sufa ce, al-azizu sufa ce, al-gafaru sufa ce. Wa'annan ukun, al-wahidu sufa ce ta ban tsoro, wanda yake daya ba shi da kishiya to dole kowa sai ya kiyaye shi. Idan ya yanke hukunci ba shi inda zaka, duk abin da izartar ba inda zaka, la mu'aqiba li hukumihi. Sana al-qahharu, wannan qahariyar tasa, linjayen da iwo dukkan halitta, shine aminun min kulli shay, shi amince ki daga komai, amma kullu shay'in kha'ifun minhu, komai tsoron sai ke ji. Sana al-azizu, mai karfi, wanda ya buwayi kowa, babu wani abu da zai gagare shi. Duk wani wanda ya daga karan hanci ya ce ni ne wane, in ba kau da kai ba sai karya shi, ya nuna masa bai isa komai ba. To wannan sufofin guda uku na khaufu ne, tsoro, su za su saka bawa dole ji tsoron mai wannan sufofin guda uku. Amma ta hudu gafara, ita kuma ta aminci ce, ta raja'i ce, za ka kaunaci alheri ga Allah. To malam al-Imam an-Nawawi anan hikima ce sasa yi wannan, ya faɗi sufofin ban tsoro guda uku, ya faɗi na raja'i guda daya. Saboda me yayi haka? Saboda bawa in bai samu riyada ba, wato tadribi na tsarkake zuciya da wanke ta, mafi yawan rayuwarsa kan mukhalafati ke tafiya, ya fi saba wa Allah. To da haka aka zo da sufofi uku masu ban tsoro, saboda ajalin zaman dan adam ya hakiya ya Allah, shi yasa ya zo da uku na ban tsoro kwaya ɗaya kuma ta raja'i sare, saboda kar mutum kuma idawa ya kuma ɗeba ƙauna, to nan ma kuma ɓannaci. Saboda haka ana son mutum ya zama kamar tsuntsu, wanda in zai tashi da fuka-fuki guda biyu yake tashi: al-khawfu war raja'u, la ta'asu min rauhihi wal ya'isuna al-kafara, la ta'amanu min makarihi wal aminuna al-fajara, ma baina khawfin wa raja takunu nafsun barara. Kar mutum ya ɗeba ƙauna daga rahamar Ubangiji sai ya zama kafiri, kar kuma ya amince wa makarin Ubangiji sai ya zama fajiri. Tsakanin tsoro da ƙauna shine zuciya za ta zama barara kubutacciya kamar yadda tsuntsu yake tashi da fukafiki biyu in ana zauna a halin lafiya da komai to sai ake zama daidai a zama kankankan tsakanin tsoron da kuma sarai din amma an ce idan rashin lafiya ta faru to mutun ya rinja yadda bangaren sarai akan bangaren tsoro domin kai ya ji tsoron haduwa da Allah to anan sai matsala ta samu Allah ce shi ma baya son haduwa da shi to masifa ta fada babawa in ba ada lafiya sai a rinja da bangaren sarai ga rahama amma ana da lafiya a zama kamar tsuntsu amma anan shi shehu ko al-imam saboda ganin dan adam yakan sakandanta ya miƙe kafa yi abin da ransa yake so don haka sai yau Allah kirari da wayannan sufofi guda uku ne za su ka bawa ya shiga hankalin sa ya shiga taitayin sa sannan sai ya ce muka wirin laili alan nahari mai juye dare akan wuni kuma shine muka wirin nahari alan laili amma sai ya ki fadar wancan muka wirin laili alan nahari mai juye dare akan wuni saboda me ya tsaya akan dare saboda shine ashrafu shi yafi daraja akan wuni sannan shi dare wato shine rabi'us salikina shine kaka ta mutanen kirki shine lokacin munajati da ubangiji subhanahu wataala shine lokacin yin sallah shine lokacin tahsili na ilimi saboda kai na da daraja dare shi yasa sai faɗe shi ya shiru kawai kirari ne ga ubangiji wanda shi iso iwa dare wannan alfarmar dare yana da mutukar muhimmanci duk abin da ubangiji zai yi na alfarma zaka ga a dare yake yi in ka duba lailatul qadri da daddare aka yi isra'i da mi'raji da daddare aka yi sannan sallar dare ita ce annabi alayhi salamu yake cewa alaikum bi qiyamil layli fa innahu da abu salihina qablakum wa maqarabatu lillahi ta'ala wa manjatun 'anil ismi wa madaradatu lishaytani wa takfiru lisayyiati wa dawa'u lida'il jasadi ita sallar dare ita ce dabi'ar mutanen kirki kafin wannan al'umar sannan ita ce take kusanta mutun ga Allah subhanahu wa ta'ala ita ce take tsamo mutun ta nesanta shi daga zinubi sannan ita ce take kankare masa wato sayyi'a miyagun ayyuka sannan kuma ta kore masa iblis sannan ko magani ce na cututtukan gangan jiki nan da nan mutum zai samu cikakkiyar lafiya to dan haka dare yake da wannan alfarma sannan alheri ne a cikin sa zukumi zukumi sannan Allah shi kadai ya san sirrin da yake a dare ko baya maimaita shi yanzu dai ba gashi muna ganin yau asabar ba dare ɗaya ne ta amma mafi yawan dare yakan zama shi kadai a daren Allah ina yin dare 600 a cikin sa amma sai wanda Allah ya sa suka sani 600 a cikin dare daya alfarma ce iri iri yake yin ta Allah kadai shi san me dare yake dauke yake kunshe da shi ya san irin alherin da ya saka wa dare to yasa al-imam nan ya fade shi kawai ya shi saboda ishara akan cewa wani abu ne na lura ba kankani ba amma me yasa ubangiji ya sanya dare din yake juya shi akan rana sai imamu yace tazkiratan domin fadakarwa li ulil qulubi kama abuta zuciya lafiyayya wala absari da kuma abuta basira shi ubangiji yace ya sanya dare da rana hilfata suna mai juna amma liman arada an yazzakar aw arada shukura wanda yake son zai wa'azantu ko yake son ya godewa Allah zai godewa Allah akan zuwan dare da rana yace shi sa ubangiji yukawuri layla ala nahari tazkiratan liulil qulubi tunatarwa ne ga ma'abuta zuciya lafiyayya wala absari da kuma basira wa tabsirata da kuma wayar da kai li zawil albabi kama abota hankali wal itibari da lura to dan haka ubangiji ya kawo wannan zuwan dare da rana wannan ubangijin alwahidu alqahharu alazizu alghafaru muka wuri layl alan nahari shine allazi ayqazamin khalqihi manistafa shine wanda ya fadakar ya farkar da a cikin halittarsa wanda ya zaba duk wanda Allah ya zabe shi sai ya farkar da shi sai ya farkar da shi daga cikin duhu ya farkar da shi daga gafala sai ya samu haske to wanda ya zaba yake wa haka fa zahadahum fi hazihi dari sai ya sa musu gudun duniya a wannan gida gudun duniya a wannan gida zuhudu wani bangare ne ko wani bangare ne na hakuri harkar duniya da kyalekyalanta da abin da suke rudi a cikin ta sai mutun ya zama ba su dame shi ba to ya samu zuhudu kenan sai hakuri da su a wannan to fi hazihi dari a cikin wannan gidan shine ita duniya sai Allah ya jefa musu sai su duniya wa shagalahum sai kuma ya shagal da su bi muraqabatihi sai shagal da su da muraqabarsa shine suka sa Allah a cikin tunaninsu da'iman wa abada ko yaushe Allah suke tunani yana jin su yana ganin su hadarat giftawar ido wa shine lahazatu giftawar ido sun san Allah yana kallo ya lamu kha'inatul ayuni wa ma tukhfi sudur hadarat abin da zuciya take darsawa yana kallo lafazatu furci yana kallo harakatu motsi yana kallo sakanati yin shiru yana kallo to sai suka sa wannan kullun suna tunanin ina yaddar Allah take ina fushin Allah yake a guje masa Allah wanda ya zaba sai sa su haka duniya bata dada su da kasa bata shagalar da su sannan ko kullun ubangiji shine a cikin tunaninsu sannan wa ida matil afkari da kuma da wamar tunani kullun a cikin tunani suke suna lura da akiba da karshen al'amura wa mulazamatil ittiazi wal iddikari da kuma lazamtar ittiaz wato wa azantuwa wal iddikari da tunawa kullun a cikin haka suke shi al ittiazi da suke zama a kai shine ko yaushe aka ce wani ya rasu to abinda suke fara yi cha nima fazar rasu sai ka wannan kuma duk wanda ka sani zai kare to saboda zancen nutsuwa da miƙe kafa da duniya babu shi idan wata asara ta zo to ba za ta kidima shi ba sai ce to wannan asarar daya ce duk ma abin da aka sani a doran kasa sai ya kare saboda ka sai hankali ya kwanta sannan kullun a cikin tuna Allah suke sannan wa wafa'u yayi musu gamdakatar lidda'abi wajen dagewa da tsayawa da dawwama fi da'atihi a wajen binsa abin da yace ayi shi wanda yace a bari su bari wata ahubi da kuma yin tanadi lidaril qarari saboda gidan da woma ita ce lahira kullun a cikin shiri suke da an ce amsa kiran Allah shikenan da man ba su da wani abu da ba su shirya ba ba wai mutum ka ce ya tanadi likafani ya ajiye na sabane wannan tanadi ne na saboda lahira amma ya waye gari abinda yake tsakanin sa da Allah a raye yake alaƙar mai kyau ce abinda yake tsakanin sa da bayin Allah alaƙar a raye take mai kyau ce baya jin akwai haƙƙin wani ko na dukiya ko na kallo na ido ko na lafazi ko na mu'amala baya jin tsoron wannan to yayi tanadi saboda mutuwa saboda wannan gidan sannan ya sada zumunci ya kuma yi abin da Allah yake so in dukiya ce ya dauka ya bayar a fuskar da Allah yake so to wannan yayi tanadi lidaril qarari sannan wal hazari da kuma yin taka tsantsan mimma yuskiduhu daga abin da zai jawo fushin Allah wa yujibu daral bawari ya kuma wajabtawa bawa gidan halaka shine wuta ma'anar wannan shine dukkan wani aiki wanda zai yi sanadin mutun iridda ya zama kafiri ya mutu bisa kafirci to suna taka tsantsan da shi to wannan karatu ne a gurin mu fa yau duk al'ummalaman da suka wuce na da in sun yi littafi sai sun rubuta babu riddati babu ridda sai kuma sun rubuta babu al'adabi la dubba yanda ake mu'amala da annabawa da sunan da ake mu'amala ta yau da gobe ko da cin abinci saboda me saboda taka tsantsan daga abin da zai jawo fushin Allah ya ja mutum mutuwa ba imani duk wanda ya mutu ba imani Allah ya tsare to wannan yayi tsayar da ba zai kara arziki ba har abada amin mun ko ba zai fita daga wuta ba ba zai fita daga wuta ba har abada zai zauna a cikin ta ne to dan haka abubuwan da za su jawo mutum ya ridda ya zo ya karshe ya fadi ya buta akan wannan to taka tsantsi kullun dan adam yana tunanin wa'annan abubuwan amma mutum ya saka rayuwa a gaba ba ruwansa da cewa zan mutu da imani ko mutum ba zai mutu da imani ba wannan ba dabi'a ce ta wanda Allah ya zaba ba wal muhafazatu ala zalika kuma da kiyayewa akan haka zalika dinnan ismul ishara yarju ila mulazamatul itta'az wal iddikari sannan yarju ila at-ta'ahubi lidari al-qarari sannan yarju ila al-hazar mimma yuskiduhu shine ma'anar zalika din ismul ishara ya koma kan wannan ta'ahubi lidari al-qarari wal hazar mimma yuskiduhu yajibu dar al-bawari suna kiyaye wannan duk abin da zai mutanadi saboda kiyama suna kansa dawun zai zama taka tsantsan akan abin da zai jawo mutuwa ba imani suna kansa ma'ata gayuril ahwali tare da cancanjawar halaye halayen nan shine halin lafiya da halin rashin lafiya da halin samu da halin rashi da halin kwanciyar hankali da halin rashin kwanciyar hankali suna nan akan wannan abun guda biyu shirin kiyama da kuma taka tsantsan abin da zai ja mutuwa ba imani sannan wal adwar da kuma adwar shine canjin halittar jikin mutum da kuruciya ko kuma tsufa ya kama shi gabobinsa suna nan daidai ko wata gaba ta sarwanta sannan khuluq dabi'unsa shi ma suna nan akan kokarin tsayawa akan dabi'u kyawawa ya kuma rabu da miyagun dabi'u shine adwar to kullun akan haka suke sai ya ce ahmaduhu ina gode masa ablaga hamdin mafi mutukar godiya wa azkahu mafi daukakar karuwar ita godiyar to anan imamu ya fa maimaita hamdu so biyu a farko ya ce alhamdulillahi ya zo da ita a suna saboda girmamawa da kuma koyi da alqur'ani saboda girmamawa ce aka ce alhamdu suna ne shi baya gushewa in abu aka zo da shi jumla ismiya to addawamu take bayarwa alqur'ani ya zo haka yake cewa farkon surati farkon fatiha me yace alhamdulillahi ko rabbil alamin suratul kafifa alhamdulillahi allazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu can wata sura kuma alhamdulillahi fadirus samawati gasunan duk surorin da ya bude su da hamda hamdu da alhamdu yake budewa jumla ismiya to dan haka shi ma sai ya bude da ita to kuma da yazo ne yace ahmaduhu kuma ina gode masa nan kuma koyi ne da annabi alaihi salatu wa sallam a kudubar salata hajjatul wada yace alhamdulillah sai ce nahmaduhu wa nasta'inu duk shi sai amfani da wayannan saboda ya samu alheri mai yawa ya zo da ita a jumla ismiya ya zo da ita a jumla fi'iliya wannan yayi koyi da alqur'ani wannan yayi koyi da annabi alaihi salatu wa sallam dan ya hada zamantul fakada bin adrafihi ya hada a farma guda biyu da tar qur'ani da ta annabi alaihi salatu wa sallam wa ashmalahu mufi wato gamewarsa godiyar wacce ta game komai wa anmahu kuma fi wato karuwa tana nama wa ashhadu an la ilaha illa allah al barrul karim ar raufur rahim na shaida ba wani abun bauta da gaskiya sai allah al barru shine mai tausasawa bayi mai jin kan bayi mai wa bayi ihsani sunan ana cewa barru ana cewa barru amma ana Allah ba a cewa barru sai barru Ubangiji a Qur'ani yana fitowa innahu huwal barru rahim. Barru ana Ubangiji haka yake, amma na bayi ana icha barru, ana ce barru. Al-Karimu wanda yake mai karamci, an ce Karimu ana nufin al-munazzahu anin naqais, wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya shine Karimu. Ko kuma Karimu shine wanda yake yin kyauta, ya bada ita baya kallon yawanta, ko an in an roke shi duk girman abu zai iya bayarwa. Sannan ar-ra'ufu shine mai jin kai, wanda jin kan shine yake yin sa gabawa. Ar-rahimu mai jin kai, idan ya ga kaskancin bawan sai ji kansa. Amma wancan rahim, ra'uhu an ce yafi zama ablagu minar rahim, bawa ya kaskanta ko bai kanta kawai sai ji kansa yi masa ihsani. Wannan ku sai ya ga ba'su wa faqaruhu wa tadarruhu wa zilluhu, to sai ji kansa, shine rahim. To annan shi ma an ce da yazo kalmar shahadar, yawa Allah kirari da guda absufa uku hudu. Albarru sufa ce ta karamci, Alkarimu sufa ce ta karamci, Ar-ra'ufu sufa ce ta karamci, Ar-rahimu haka. Yana gaya wa bawa duk wanda ya ganshi akan hanyar Allah, birrun Ubangiji ne isa masa, karamcin Ubangiji ne isa masa, ra'afar Ubangiji ce ta sa masa, rahama ce ta bashi wannan abin, bawayensa bane ba dabararsa ba. So da ka bawa ya miƙa wuyansa ga Ubangiji subhanahu wataala, in ya yi shiriya a gurinsa subhanahu wataala, shi yasa ya zo da waɗannan kalmomin don wato faɗakwa da yawa Allah kirari. Sannan ya ce wa ashhadu, na shaida anna sayyidana Muhammadan, ya shiga ma'ana Muhammadu abduhu wa rasuluhu, bawan Allah ne kuma manzansa ne. Ba abinda annabi alaihi sai fi so irin kalmar abdullahi, abduhu bawansa, kuma shi kadai ne ya ansa sunan bawa cikakken bautar wadda babu wani na ƙasa a tare da ita. Ubangiji yana yawan ambatansa, tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nazira, subhanallazi asra bi abdihi laylan wa annahu lamma qama abdullahi. Ana ce masa wannan kirarin wa rasuluhu kuma manzansa ne, wa habibuhu kuma soyayyensa ne. An ce mahabba ta'ati ala qadar al-ma'rifa, tana zuwa ne gurgudan sanin ka da abu. Saboda ka in kana neman habibullahi haqqan, shine wannan dan yafi kowane bawa sanin Allah, to shi sai zama habibuhu. Sannan khaliluhu kuma badadi, shi kuma shine wanda babu wani lokaci da tunanin Ubangiji zai fita daga gare shi. Shine yake ce ka takhallalta masalakar ruhi minni wa biza sun biya al-khalilu khalila, yanda jiki rai yake cikin jikina ya ratsa shi, haka soyayyar Allah ta ratsa shi. Saboda haka ake kiran khalilu khalilu. Iza ma na daktu kunta hadisi wa iza ma sakattu kuntal galila, in na tashi yin magana kai zan fada. In an gane shiru, kauna ce take ta zabalbala a cikin zuciyata, to shine khalilullahi. Al-hadi ila siratin mustaqimin, bi shiriyar wa'izuwa ta farki madaidaici, shine hidayatu irshadin, shiriyar wata wato shiriyar wata fadakarwa da nasiha. Ita kalmar hidaya idan ta ilhama ce, a sa ta a zuciya ta karba, wannan na Allah ne. Saboda ka in an zo yata addabi nafsihi la bi wasita ta harfil jarri, yata a ka'idan nahwu da kansa zai kama mafauli. Shi yasa zaka ga na Fatiha ihdina as-siratal mustaqima, kaga na mafaulun awwal, as-siratal mustaqim mafaulun sani, saboda hidayatu ilhamin ne. Amma in dai hidayatu irshadin ne, to bi ila zai zo. Shi yasa Ubangiji ce innaka la tahdi man ahbabta, kaga man ahbabta shine mafaulun bihi, saboda hidayatu ilhami ta ilhama a saka karba abu wannan sai Allah. Amma sai ce innaka latahdi ila siratin mustaqim, kana shiryar wa'izuwa ta farki mai wannan hidayatu irshadin ne wani sihatin to kana yin wannan in kai ubangiji in yi so kuma sai saka hidayata ta karba to shi yasa nan yace alhadi ila siratin mustaqim bi shiryar wa'izuwa ta farki madidici ta hanyar nasiha da fadakarwa da wayar da kai a hankali a hankali a hankali yasa duk wanda izo gabansa da matsala ba zai tashi ba sai ya warware masa alayhi salam yana zauna a majalisi sai ga saurayi ya shigo da sauri yana shigowa gadan gadan sai ya zauna gaban annabi sai ya ce so nake ka min izini in dinga zina za a yi magana sai annabi ce ai shiru aka yi shiru da aka yi shiru sai ya ce masa samari wani abin da kake so a yi maka izini za ka so a yi haka da mahaifiyarka sai ya ce fidaka abi wa ummi dan fance ki da mahaifina da mahaifiyar tabba zan so ba za ka so a yi haka da ƙanwar mahaifiyarka ko yatta ko ƙanwar mahaifinka ko ƙanwarta ko ƙanwarsa ya ce ba zan so za ka so a yi da ƴar uwarka ya ce a'a za ka so a yi da ƴarka a'a za ka so a yi da matarka nan har sai ma yi hasala sai ce to in aka baka izini kowace ma ai tana da wayannan kamar yanda kake baka san ai da wayancan sai annabi sai ya dora hannunsa a kirjinsa yace Allahumma hadi qalbuhu wa hassin farjahu Allah ka shiri zuciyarsa ka kare al'aurarsa sai ce da zaka min izini ma yanzu bazan iya ba kage hadi ila siratin mustaqim yana zauna a masallaci alayhi salam sai balarabe ya shigo ya kama kwanza mafitsari ya tsakiyar masallaci akai kuwa ya sha ku kyale shi ba wai a kyale shi ba sai ce sai ma ya gama ba a ce masa ma ku ci ka karasa sai ya gama sai da ya gama fitsarin kaf sai ce a zuba ruwa aka zuba sai ce zo da ya zo sai ya ce masa eh mutumin ina ne sai ya fada sai ce kana da gida ya ce ce gidan da kake da shi ka tsara waje-waje da kuma amfanin da ake a kowanne ce yi sai ce to shi ma wannan an tsara shi ne li'iqamati zikirillahi ba dan wancan ba to balarabe da jaka sai ce Allahumma arhamni wa muhammadan wala tarham ma'ana ahada Allah daga ni sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake son ka ji kai daga kanmu kanka ji kan kowa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce hajjarta wasi'an ka taure abu mai fadi sai ce wannan da suka so su farmu kai ka kubutar da ni to ga hadi ila siratin mustaqim kenan anan yayi abubuwa a ciki da yawa farko in turo shi akai aka ingizo shi dan a gwada hankalin musulmi in suka far masa su ma a far musu an kubuta in za a bata suna ne a ce ai ba su da nutsuwan abu yazo haka suke yi ai bace a cikin shiga musuluncin an kashe wannan sannan daga cikin babban abin da annabi alaihi masa shine akwai ilimin urology urology ilimin fitar bawali wanda urologist suke shine prostate problem idan aka katse masa fitsarin zai iya kamuwa da wannan cutar tun a lokacin ya aje wato dan ba na wannan ilimin yace ko bashi sai ya gama a cikin masallacin duk da alfarma masallaci sai ya gama ya gyatsi saboda kar a dauke fitsarin ya samu matsala shine hadi ila siratin mustaqim za ka yi ta jin irin wa'annan daki 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 annabi alaihissalam yana yi to shine wadda'i ila dinin qawimi mai kira zuwa addini makatarci wanda yake daidai addinin dodar babu wata kwana a tare da shi salawatullahi wa salamuhu alaihi tsira da amincin Allah sa tabbata a gare shi wa ala sa'irin nabiyina tabbata ga sauran annabawa wa ali kullin wannan shine ake kiransa tanwinul iwadi ana hawo tanwinul iwad wato tanwini ne na musaya wannan kasara guda ɗaya da aka ƙara aka sami faduwa ta kunshi abubuwa da yawa wato me yace wa ali kullin nabiina annabiina su ya cire sai ya maida gurbin sa da kasara kwaya dai kawai sai ce ali kullin ay al ali kullin nabiina sai aka cire aka sa wannan ita wannan hamza ita wannan kasara ita kadai tana iya daukan jumloli Allah ya ce falawla iza balagatil hulquma sai ce wa antum hina izin tanzuruna hina izin wannan zaldin da aka sa masa tanwini wannan tanwinin ya dauke waccan jumlar lawla iza balagatil hulquma wa antum hina izin ai hina iz balagatil hina iz balagatil hulquma tanzuruna sai aka cire aka sa wannan sai ce iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala lil insanu malaha sai ce yawma izin wannan izin din wannan tanwinin kasara ita kade ta kunshi do'incin jumlolin ay yawma izin ay yawma iz zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala lil insanu ma laha di ita wannan kasara ta dauki shi yake kira tanwinil iwad ko zama iwadun an kalima ko iwadun an jumla ko iwadun an jumalin to di yana zuwa sai ce wa ali kullin da alayen dukkanin annabawa alaihi salatu wassalam wa sa'irus salihina da kuma dukkanin magartattu a cikin alamul insi da alamul jinni da mala'ika da karubiyawa da dukkan wanda ma Allah ne kadai ya san su duk Allah ya hada su da wannan aminci da kuma tsira na Ubangiji subhanahu wataala to wannan shine addu'ar da yayi sai kuma amma ba'du sai nake ganin wata kila ko ba dadiya za a dinga yi a karatun ba ko a bar shi haka ko inda tara dai yanzu ya ake gani na'am to shikenan alhamdulillah Allah ji kan wanda da suka gabata a wannan mahalli da ake yi da su wanda suka faro da wanda suka daura gindi wanda da suka rasu Allah jaddada musu rahama wanda suke kuma da rai Allah ya riko da hannu Allah ya bunce lamari Allah ya dafa kuma Allah ya mana jinkiri mai amfani na roƙo Allah subhanahu wataala ya jaddada rahama ga Mustafa Galadima ai yanzu rubutun sa ne ce ga in za a yi karatun ga yanda za a tsaya akai kar a fita daga abin da aka karanta a shiga wani abu wannan abu ne mai kyau ya rubuta wannan sannan alaihi wasu Galadima shi Allah jaddada masa rahama da Salaji Umar Muhammad da suka rasu babanmu Alhaji Ino mai kadara mai hikima mai fadakarwa bisa hikima na shayin kusakure a yin karatun nan amma da hikimar sa sai gyara mu ibana aran littafi ya nuna mun guri in karanta an gaba daidai akai ba in gyara to Allah ya saka musu da alheri sai Alhaji Amani da dai Alhaji Amani da sai Alhaji Ababa sai Alhaji Dindile to Allah ya jaddada musu rahama sai Alhaji Dan Azumi sai Alhaji Abba to Allah ya musu gafara da bisu da rahama wanda bazan tuno ba ma Allah ya san su Allah ya jaddada musu rahama Allah ya maimaita mana ko ya ba mu iko Allah ya sa abin ya ci gaba da dorewa Allah kuma ya karba abin da muka yi Allah ya sa ya dasa ciki aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu